wasn't sure of, but it turned out just right. He started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him, our love, you take a holiday. Is this the what you want? So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Lie around all day, have a drink and chase yourself and toys, yeah, that's what I hate. He said we're going wrong, we've all become the same. We're just the same ways, only our accents change. So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Swim in the ocean, that'll be my dish. I drive around all day and kill processed fish. It's all money gone, no artists anymore. You're only in it now to make them more, more, more. So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Ba da 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 da